from the first time that we met 2 years ago at the White House, you and I had extensive and constructive conversations about the importance of the relationship between the United States and Ghana.
Wannan ne lokacin da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar yayin da suka gana da shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a fadar shugabancin kasar wato Jubilee House a yau, a inda take cewa
I'm here to discuss a number of issues with you.
Ina nan ne domin tattauna batutuwa da dama da kai, musamman wadda muka yi shekaru biyu da suka gabata a fadar White House, na karfafa halaka da samun amfanin bai daya tsakanin kasashenmu ta fannin ci gaba tare da tsaro na kasar Ghana da ma wannan nahiyar ta Afirka. Mun kuma mai da hankali wajen zuba jari ta Amurka da kiwon lafiya da ma ci gaba, saboda wannan zai amfanar da al'umman Ghana da nahiyar Afirka tare da Amurka gabaki daya.
But by extension, the people on this continent and the American people.
Sai dai a nasa bangare, shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bayan ya nuna farin cikinsa bisa ziyarar da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar, ya ce akwai wasu manya-manyan kamfanonin Amurka masu niyyar zuba jari a nan kasar Ghana, a don haka ina da kyakkyawan zaton ziyarar ki zai karfafa gwiwarsu kuma su tabbatar da cewa lalle Ghana cibiya ce da za su iya aiwatar da kasuwanci ba tare da wata matsala ba. Ko shin wannan ziyara zai iya taimaka ma Ghana wajen shawo kan matsalolin da take fama da su, musamman na tattalin arziki? Wannan ne tambaya da na yi ma Shuaib Abubakar mai sharhi kan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana, inda yake cewa
shakka babu, ka duba fannin foreign relations yana da amfani da yawa, ko da yaushe investors wato masu jari da suke son su sa cikin harka na business, in suka ga kamar shagabanni suna da good relation da wani country, suka duba kuma kasan nan akwai kwanciyar hankali, yana ya kara musu kwarin gwiwa wurin yin gaggawa zuwa da kudin. Amma shi sun duba business da yake da zuci, sun duba potential in cikin kasan nan, akwai good potential wato in suka zo suka saka kudin sun yi su samu riba tafiyar da ta dinga na kamar ta kuma ci kuma America sun taimaka ma Ghana da wasu kudade sabon shekara kenan 2024 kamar kusan 139 million na foreign aid. Once America our vice president sai ta zo to Africa, Ghana ne kasa na farko da ke tazo. Wannan is a good signal to investors, musamman from America. Kamar Ghana is a good place to invest. Ghana is a democracy. Wato kasar kuma da yake mulkin demokradiyyanta tana da ci gaba, shakka babu wurin business kuma an samu ci gaba.
Shi ko tsohon jakadan Ghana a kasar Guinea, Ghana mai sharhi kan sha'anin diplomasiya, Excellency Musa Sharif Nuhu na Layya, ya ce ko shakka babu Amurka ba za ta iya shiga wata kasa kasafai hakan ba, sai da samar ma wannan kasan amfani.
Zuwan American ko zuwan vice president ta Amurka in kasan Ghana zai taimaka kwarai da gaske, saboda kasan Amurka in ta zo gari ba za ta ci ko kai za ta zo shi ma ma'adanai da su ko jikin sama da kayan wani abubuwa, hakin da ake tare shugaban kasan da ba ana koma shi ana barin shi wurin, kaga wannan kan wannan kuma za ka samu wani abubuwa. Baya ka kuma in an zauna an yi magana ta bayan gida, akwai alkawarin da za a yi ma gwamnati, akwai makudin kuɗin da kake magana za a yi da ma dola ne an yi a ce wani bashin da ake binka an ɗauke ma.
Ko me al'umman Ghana ke faɗa game da wannan ziyarar uwar gida Kamala Harris na kasan Amurka? Malam Sumaila Zakari, saurayi mai sana'ar sai da sayarwa, ya ce
an ka lura zai iya dunka dankon soyayya da zumunta tsakanin Ghana da Amurka da zai bari mu samu karbuwa ga Amurkawa. Na biyu kuma irin taimako da za su iya su yi Ghana kamar tattalin arziki da sauyin yanayi da wayan sun
so. Sai dai ana sa ran uwar gida Kamala Harris za ta ziyarci gidan wasan kwaikwayo, kuma ta sadu da matasa da ke masana'antar kere-kere. Magobe Talata za ta gabatar da jawabi ga matasa, kuma za ta ziyarci gidan adana bayi mai tarihi da ke birnin Cape Coast, inda za ta yi jawabi kan illar da safarar bayi ta yi ga nahiyar Afirka. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.